sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 14 ga watan Yuli shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger za iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Lol da Niya a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci Baba Yakubu Makeri ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai
To ɗan kabilar Ibo a jihar Niger dake arewacin Najeriya sun nisanta kansu da neman jamhuriyar Biafra Shugaban Amurka Donald Trump ya ce har yanzu bai yi alƙawarin canza shawararsa ba na janye Amurka daga cikin yarjejeniyar nan ta Paris wadda ke nasaba da canjin yanayi Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kammala ran gadin sa a kasashen gabas ta tsakiya ba tare da cimma nasara ba.
To kuma in kun gama jin labaran za ku ji cewa mataimakin shugaban jami'ar Maiduguri ya yi kira gwamnati tarayya ta kawo musu dauki wurin tabbatar da tsaro a jami'ar. To ko menene amsar gwamnati tarayyar?
Mun yi musu alƙawarin lalle-lalle za mu duba mu gani duk abinda taimako wanda suke so na game da security na wannan university din za mu taimake su insha Allah
a yayin da wata kotu a Yame babban birnin wato kasar Niger kenan ta sallami wani dan fafutuka wanda aka daure shi makonni uku da suka gabata kotun ta kuma daure wani da wani dan jabiyar adawa wanda su ɗan adawa suke gani cewa wani bita da kullin siyasa ce kawai ake musu amma lauyan shi wannan mutumin ya bayyana al'ajabinsa akan tuhuma da ake wa mutuminsa na rubuta wasu bayanai akan shafin Facebook
abin da ke bani mamaki ya za a ce wajo yau kasar ga a ce bana dan yayi komantar da wani a ce tana iya influence juji ba karamin mutum bane mutum ne wanda ya rance wanda yake da ilimi wanda ya kamata shari'a daga Allah nan kasa su zai suke
to ko bayan haka muna da shirin lafiya uwar jiki wanda Juma'a Ali za ta gabatar amma duk sai kun sha labaran duniya
Hausare assalamu alaikum A yayin da ake ci gaba da cece ku ce akan batun neman kafa a kasar Biafra da wasu yan kabilar Ibo a Najeriya suka nema wakilin sashen Hausa Mustafa Nasir Batsari ya aika mana da rahoton cewa daruwa yan kabilan Ibo ne waɗanda suke zaune a jihar Niger dake arewa maso yammacin Najeriya suka ziyarci gwamnatin jihar Niger domin su nuna damuwarsu akan wa'adin da wasu matasan arewacin Najeriya suka yi wa yan kabilar ta Ibo da su tarai nasu ya nasu su koma garin su
Chief Izne Pampas shine shugaban yan kabilar Ibon dake zaune a jihar Niger ga abin da yake cewa a lokacin da yake jawabi a gaban gwamnatin jihar Niger
I get to hear your voice over the tension that has been building up as a result of the quit notice given to the Igbos in the north by Arewa Youth. We only want to be reassured that we are secure.
Yace mun matsu mu ji kalamanka akan wa'adin da wasu matasan arewacin Najeriya suka bamu na mu koma yankin da muka fito bukatar mu shine mu samu tabbacin cewa bamu cikin hadari shi ma dai Chief Geoffrey Ibiora dan kimanin shekaru 80 da ya share sama da shekaru 50 a yankin arewacin Najeriya yace su kan babu inda za su
abun da yasa suna magana gandunin su da Biafra ba mu san wannan ba na zama mu arewa ma da kaina kuma nan a kafin ya zan bar arewa ina da gidaje ina da matan ya zan ce ba zan bar zai arewa sai daya ce ya kawo abun daga harbin ina nan Najeriya daya ce
yanzu ba batun masu son a kafa Biafra din nan ku da tawa kana ganin kuna bukatar haka din
biwa ko ba zai yi ba ya za kafa ya baba zai yi gida ya rasu shi fita ba zai yi
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya baiwa yan kabilar Ibon tabbacin kare lafiyar su da dukiyoyinsu.
Wannan rigima ko rikici da ya dan taso za a yi maganin shi. Kuma ina tabbatar musu cewa insha Allah muna a Niger babu wani abu zai samu ni Ibo su ci gaba da kasuwancin su.
Ku gwamnoni akwai wani abu da kuke yi na hada kan matasan nan?
Na san akwai tsari da ake yi na hada kan ba ma matasa ba na yawancin mutanen Najeriya gabaki daya a nuna musu muhimmancin zama lafiya.
Gwamnan jihar Niger kenan Alhaji Abubakar Sani Bello.
Har yanzu dai shugaban Amurka Donald Trump bai yi alƙawarin canza shawara ta janye Amurka daga cikin yarjejeniyar nan ta Paris ba, wanda ke da nasaba da canjin yanayi. Wannan lamarin da ya zama wani abu ne wanda aka ganshi bambar kwai domin shi wannan wato karonsa na farko kenan da ya kai ziyara a ƙasar Faransa a jiya Alhamis. Ganin cewa shugaban Amurka da takwaran aikinsa na Faransa ba su cimma matsaya akan batutuwa da suka danganci canjin yanayin ba da kuma kasuwanci, sun mayar da hankalinsu akan batutuwa da suka shafi Siriya da kuma yaƙi da ta'addanci. Mr. Macron ya ce rashin samun cimma matsaya tsakaninsu wanda ba zai kawo wa ainihin ci gaban tattaunawarsu cikas ba. A wuri ɗaya kuma shugaba Trump yana ci gaba da kare ganawar da baban ɗansa ya yi da wani lauyan ƙasar Rasha a shekarar da ta gabata, da yake tsammanin zai baiwa wasu bayanai sirri game da Hillary Clinton wanda ka iya jefa ta cikin halin oni asu. Hillary dai ita ce ta kara da shugaban wato shugaba Donald Trump a zaɓen da ya gabata. To sai dai kuma da aka tambaye Trump ko ya amince da Christopher Ray wanda ya bada sunansa domin tantancewa a matsayin shugaban hukumar yaƙi da manyan laifuka, domin da ya kamata ɗan nasa a ce ya kai wannan magana ga hukumar a maimakon da aka yi masa ta yin ganawa da jami'an ƙasar waje wato Rasha. Amma sai shugaba Trump ya yi abin da ya saba yi, ya shashantar da wannan maganan, a maimakon haka yana yaba shi Ray da aka naɗa shi akan wannan mukami.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bar Qatar jiya Alhamis ba tare da cimma wata gagarumar nasarar safa da marwan diplomasiyyar da yi a kasashen gabas ta tsakiya da niyyar kawo ƙarshen rashin fahimtar da ya kunno kai tsakanin Qatar da kasashe hudu da ke yankin na kasashen Larabawa ba. Ba mamaki wannan ya sa Tillerson ya ki amsa tambayar da aka yi masa jim kaɗan bayan ya kammala ganawarsa da sarkin na Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, sanin da yake kan hanyar sirrawa nan Washington. Dan uwan sarkin Sheikh Mohammed bin Hamad Al Thani ya ce wa bakon nasu, sai wata rana mun sake saduwa amma a wani yanayi wanda yafi wannan kyau. Tillerson dai ya gana da shugaban na Qatar ne bayan ya kwashe tsawon ranar Laraba a kasar Saudi, musamman ma a birnin Jeddah, inda ya gana da jami'an diplomasiyyar kasashen ita kanta Saudi Arabia, Masar, Bahrain da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa.
Mabiya addinin Kirista da ke Masar, musamman 'yan ɗarikan Coptic, wato Coptic kenan, da na Katolika, sun dakatar da dukkan wasu ayyukan cocin nasu daga yanzu har ƙarshen wannan wata. Hakan ko ya biyo bayan barazana da suke fuskanta ne game da tsaro. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga birnin Maiduguri, inda mataimakin shugaban jami'ar Maiduguri Farfesa Ibrahim Abubakar Jodi ya ce sau takwas ke dam wato jami'ar take fuskantar hare-haren 'yan ƙunar baƙin wake cikin wannan shekara, wato daga watan Janairu zuwa watan Yuli. Ga wakilin mu Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Mataimakin shugaban jami'ar ya ji bayyana hakan da lokacin da yake mika rahoto ga tawagar ministan ma'aikatar harkokin ilimi na tarayyar Najeriya kan irin bayanan da suke ɗauke da shi.
The attackers incidentally find their ways into the university through the eastern perimeter where the area is porous and vast.
Yace abin takaici shine waɗannan maharan na samun shigowa cikin wannan jami'ar ne ta bangaren kudancin jami'ar, wanda kuma wurin a buɗe take, ga ta kuma da fadin gaske, na haka ana buƙatar samar da tsaro na musamman a wannan wuri.
It is worthy to note that the University of Maiduguri in the over 40 years of its existence was only able to secure and fortify 3.65 kilometers of its area. The remaining area, that is 23.7 kilometers, remain unsecured, and it is through this area that the insurgents have been infiltrating the university.
Yace jami'ar Maiduguri yanzu haka cike da shekaru 40 kafuwa ta iya kewaye kilomita 3.65. Yace sauran wurin kuma da ke da fadin kilomita 23 ta wannan wurin ne waɗannan ƴan ta'adda suke shugowa cikin jami'ar su kuma aikata abin da suke aikatawa. Dan haka a wani mataki na ƙarshe dole ne a kewaye wannan jami'an baki daya don mu tabbatar cewa mun kare jami'ar da ɗalibanmu da ma malamanmu.
It is for this reason that the University of Maiduguri approached the Federal Ministry of Education and
yace dan haka ne ma jami'ar Maiduguri ta tabi ma'aikatar ilimi na tarayya dan kawo musu doki game da irin wannan hali da suka shiga.
It should be noted that the university had not closed for a day due to reasons of insurgents.
Yace ya kamata a sani cewa ba ta barfe wannan jami'a ko da na kwana guda ba saboda dalilan tsaro, kuma muna tabbatarwa jama'a cewa ba za a rufe wannan jami'a ba. Muna nan muna iya kokarin mu ga yadda zamu yi mu kare jama'ar mu. Bayan kammala jawabin mataimakin shugaban jami'ar Professor Abubakar Jodin, sai tambayi Dr. Bello Umar Tambuwal wanda kuma ya bayyana cikin ma'aikatar ilimin wato Malam Adamu Adamu da kuma karbi wannan rahoto ko me ma suke tafi da shi ga jami'ar.
Mun zo nan saboda abubuwan da na faru cikin wannan university saboda issue na Boko Haram. Muna so mu nuna musu cewa muna tare da su kuma su namu ne, kuma mun yi musu alƙawarin lalle lalle za mu duba mu gani duk abinda taimako wanda suke so na game da security na wannan university din za mu taimake su insha Allah. Wannan university din da ka sani za ta koma daidai da take da
kamar shi mataimakin shugaban jami'a yayin magana ko kuma yayin buƙaci ita gwamnatin tarayya ta zo ta taimaka don gina ganuwa a wannan jami'a. Gwamnatin tarayya shirye take ta karbi wannan kuka nasa?
Gwamnatin tarayya shirye take ta karbi wannan kukan nashi, shi yasa mun ka zo, kuma gwamnati za ta taimake shi na duk wani taimako da yake so game da wannan jami'ar ta ci gaba za gwamnati za ta yi shi.
Da ƙarshe dai mataimakin shugaban jami'ar Professor Ibrahim Abubakar Jodin ya ce ba sa mai kai ga ƴan kungiyar Boko Haram din Bori Hauba dan a shirye suke ci gaba da koyarwa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda. A jamhuriyar Nijar kuma bayan wata kotun birnin Yamai ta sake wani dan fafutuka da ake kira Gamace Muhammadu, wato ta kuma daure wani dan adawa wanda aka same shi da laifin rubuce-rubucen cin zarafin mashar'anta a kasar ta Nijar a shafinsa na Facebook. Daga birnin Yamin ga wakilin Musulmi Muni Barma.
A ƙarshen watan jiya ne hukumomin jamhuriyar Nijar suka tafke Gamace Muhammadu na kawancan kungiyoyin turnon labash bayan da kungiyar alkalai ta samana ta shigar da ƙara saboda a cewar ta yayin rubuce-rubucen batanci a shafin Facebook akan alkalan shari'a wadanda ya yi wa ƙagen karɓar cin hanci. Sai dai bayan da ya gurfana so biyu a gaban kotu, alkali mai shari'a ya ce zargin na kungiyar alkalai ba shi da tushe, saboda haka aka sallame shi ya koma cikin iyalinsa. In ji lauyan da ke kare shi Maître Boudal Efraid Moulol.
Shi dai Gamace an ce duka abin da ake tuhuma shi ba laifi bane, ba gaskiya bane. Kotu ta ce daga yau ya kama an wanke shi da duka ba matsala duk abin da. Gamace tun yau Allah ya raina ta gida gida.
Ba idan jami'in fafutuka Gamace Muhammadu hukumomin na Nijar sun tafke wani dan adawa kusa a jam'iyyar Model Lumana Ibrahim Banakaza a ƙarshen watan Yunin da ya gabata saboda zargin sa da sukar wani hukuncin kotu. A zamanta na wannan Alhamis, kotun ta bayyana samun sa da laifin yin wasu rubuce-rubucen da ka iya tasiri akan alkali ta yadda zai canza tunani a wata shari'ar da ke gabansa a can baya. Ga lauya Maître Boudal Efraid Moulol.
Abin da ke bani mamaki ya za a ce yau kasar ga a ce bana dan yayi komantar da wani a ce tana iya influencing juge. Juge ba karamin mutum bane, mutum ne wanda ya rantsi, wanda mai ke da ilimi, wanda ya kamata shari'a daga Allah nan kasa su zai suke. Kun san ko mutum nan da aka ba dama ya yi shari'a ya ma mutane shari'a, mutum ne wanda an san da babu wanda yake iya wani commenter Facebook ko wani abu wanda zai sa ya hita ga hanyar shi. Ko mu da aboka commenter kin bai kamata a ce ya tasiri ga juji ba. In wani mutum mai babban makami ko wanda yake da wani girma ga juji ko wani iko yayi commenter, ana iya tuhumar shi da wannan laifi, fiske juji kin yana iya inje doka decision yayi tunanin a wani hana ga rubuta kaza kenan. In ban yi yanda ya rubuta ba akwai matsala, in ba na rubuta abin shi juje yana ma iya kalla ko kai kalla, kuma wanga abu ga Facebook ne akai shi. Busa wannan commenter kin ayi kwandan shi wata uku amma biyu na waje kenan, wata guda ne zai kaso, yau da sati ɗaya zai hita.
Lauyan ya bayyana cewa za su ɗaukar ƙara a kotu ta gaba domin ƙalubalantar wannan hukunci. wannan dai ba shine karan farko da ƴan adawa ko jami'an fafutuka ke kulfana gaban kotu ba saboda wasu dalilai masu nasaba da fadin albarkacin baki abinda jam'iyyar hamayya ke yi wa kallon bita da kullun siyasa yayin da masu mulki ke cewa ko kadan ba hannunsu a harkokin shari'ar kasar Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
gaida Salamu Mune Barma waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma karfe 1:15 kenan na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Masu sauraro ko kun san cewa kashi 97 daga cikin 100 na 'yan Najeriya suna fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro. Haka kuma ko kun san cewa gidajen sauron da aka fesawa magani suna ba da kariya har na tsawon shekaru 4. Za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaki da wannan cuta zazzabin malaria a Najeriya. Kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya. Idan muna da sauran lokaci. Masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce fiye da mutane biliyan 3 suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro a duk faɗin duniya. Wannan bayani yana kunshe ne cikin wani rahoto mai taken kawar da zazzabin cizon sauro da Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta gabatar a ranar 25 ga watan Afrilu, ranar jawo hankalin duniya ga jami'an zazzabin cizon sauro. Rahoton ya yi bayanin cewa a shekara ta 2015 kawai kimanin mutane miliyan 114 ne aka ba da rahoton cewa sun kamu da zazzabin cizon sauro a ƙasashe 94. Kuma ake mamun mutane 400 zazzabin ta kashe. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana ƙoƙarin ganin an kawar da zazzabin malaria kan shekara ta 2020 a ƙalla ƙasashe 10. Haka kuma an ba da rahoton cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan masu fama da zazzabin cizon sauro da kuma yawan mutanen da take kashewa. Kimamin kashi 97 daga cikin 100 na al'umman Najeriya ne suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro. An kiyasta cewa kuma a duk shekara kimamin mutane miliyan 100 ke kamuwa da zazzabin a yayin da kuma take kashe kimamin mutane 300 a duk shekara. Wannan adadi idan aka kwatanta da mutane 115,000 da cutar kanjamau take kashewa a Najeriya a duk shekara.
Allah ka ba mu sa'a mu amin Allah ka ba mu sa'a Allah ka taimake mu amin
to idan kai la'akari da irin bannar da zazzabin cizon sauro ke yi a Najeriya wani irin ci gaba aka samu wajen yaki da wannan cuta tambayar kenan da wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya Yewa Dr. Ilwani Muhammad, babban sakatare a hukumar lafiya matakin farko da ke Abuja, Najeriya, ga kuma amsar da ya bayar.
A gaskiya an samu ci gaba saboda jama'a da sun gane cewa ita wannan zazzabin cizon sauro ta zama mana matsala, ta zama mana damuwa, ta zama mana abin da dole mu guje ta, mu ƴaƴanmu wanda ƙanana da mata masu juna biyu da tsofaffi da jama'a kuma da yana hana mutane zuwa gona yana hana mu yara zuwa makaranta mutane suna zuwa asibiti suna kwanta an gane cewa kashi 60 a cikin 100 jama'an da suke zuwa asibiti duk saboda zazzabin cizon sauro ne a Najeriya a duniya an kuma gane cewa wanda suka kamu da zazzabin cizon sauro a Najeriya sun kai miliyan 100 a duniya gaba daya kuma a Najeriya kawai an kida kudin 300 ne mutane suka mutu saboda zazzabin cizon sauro a wannan amma duk da haka ya ragu a kanmu na baya saboda an raba gidan sauro mai inganci din nan wato wanda ake bayarwa wanda ke shekara 4 an rarrabar da shi wa mata masu juna biyu an kuma kokarin yin bayani ga jama'a a gidan radio da sauransu saboda an kokari an yi bayani mutane su kula da muhallinsu su kula da yani yaran su za su je makarantu kamar yan boarding wanda suke makarantar kwana
ya kamata a rika sa musu safa a hannu da kafa saboda kasoro ya samu hanyar zai cije su ta can. Kuma mutane an musu bayanin cewa duk wani ruwan da ba na sha ba, wani ruwa ba na wanda na sha na dabbobin mu ba, ba na mutum ba, ya kamata a zubar da shi ko kuma a rufe shi. Ko da fulawa ne ka sa a cikin gidanka, ya so samu ne kai kokari ka kasa kifi a ciki ko kuma karka canje ruwan fulawa, in baka ba sauro ya samu wajen da zai rika yin koyi kusa da wajen sai ya shiga gidanka. To jama'a da yawa ana wannan bayani a gidan radio da talabijin da sauran kafafuwan labarai, jama'a kuma gwamnati sun tallafa wajen kawo magunguna da ya kamata a inganci wanda ake amfani da ita yanzu a Najeriya, wanda majalisar ɗinkin duniya na kiwon lafiya ta kawo ta kuma ce shi ne aka yi yadda wato ACT wanda muke wani maganin muke amfani da shi kenan wanda ana sha safe da yamma. To ina ganin gaskiya an samu nasara saboda gwamnatin tarayya ta fara fifiko. Malaria ta zama wani matsala a duk duniya, kuma Najeriya da wani Republic of Congo su ne suka fi kowa kamuwa da zazzabin cizon sauro da mutuwa akan zazzabin cizon sauro a duniya gaba daya. Sun ci gaba da rabi, ya fi rabi ma wayannan kasa guda biyu kawai.
To me kawo haka?
To sabila da kaga yanayin wannan wajen a kuma na da kasanta da yawa. Na biyu, yanayin kiwon lafiya mataki na farko ba a kula da shi da ba. Yanzu kaga wannan gwamnati ta kokarin ta ba da kai fifiko, ta ci za ta gina ƙananan wayannan asibitoci wanda mataki na farko shaka tafi kenan irin na primary health care namu, da a gyara 10,000 a cikin shekara uku. A nuna mana cewa lallai wannan minista mai inganci mai tunani da wannan gwamnati na Buhari mai na canji yana da amfani, sai aka kira mu meeting har an zabi da ɗaya a kowane district, wato kowane shashi na ƙasa, wato guda 118 an zaba. Yanzu haka za a gina wayannan shaka tafi, wato wayannan primary health care da a kula da su, a samu aikata, a sa komai a kowane district guda ɗaya a Najeriya, kamar kowane gunduma kenan.
Ko da ke Dr. Luwano Tini har ka shiga hanyoyin da ake bi wajen wayar da kan jama'a, ya kuma bangaren duba gari,
ai dan adam wahalan sha'ani yake, dan Najeriya ma gaskiya da wahalan sha'ani. Yanzu haka in an bi gida ma na sai malaikan zuma na bin gida muna yin allura daga kai ba koran mu ake ba. To abin da ya kamata da ake yi, da wanda kuma gwamnatin tarayya ta bada goyon baya, jihohi suka bayar, shine duba garin su su zo a ba su fifiko, a ba su karfin gwiwa, a ba su doka mai karfi a hannun su, in wani abu a kama shi a kai shi kotu, a sa tokan taɓace, ana tafiya da mota in an ga mashari'a na cikin motan, a sa mutum ya biya kuɗi idan kai wani laifin zubar da shara inda bai kamata ba, ai kokari a kama ka hukunta ka. To amma yanzu duk idan kai haka ma sai ka ji wani ya ce a wannan dan siyasan yana PDP ne, a wannan dan siyasan ko dan APC ne, ko ne cha don dan Afgan ne, ko wannan dan yaren Bayarbe ne, ko Hausa ne, ko Igbo ne, sai ka ga wani rigima ya tashi, basu da karfin yin wannan abu. Kuma doka a Najeriya da tace lallai irin wannan abun ya kamata a gyaro shi, wallahi bai da karfi. Yanzu kamar a Najeriya nan Abuja doka ne yanzu idan an kama ka zubar da shara ka san nawa ne, naira 20,000 ne, naira 20 ne, ko naira 100, sai mutum ba ya zubar da shara 50 ba, ba a gyara dokan an bashi fifi ko an bashi kaifi an yi horo wa mutane duk wanda ya yi irin wannan abun ba. Gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da gwamnatin ƙananan kuma ba za su iya kulawa da muhalli ma kowa ba, za su iya kwashe sharan an zuba waje ɗayan da ya kamata a zuba, amma ba za a je gidan kowa ana magudanar ruwanka a gyara maka komai, a gyara maka gidanka, a duk wani ruwa da ke tare wanda ba mai kyau ba a zubar, ba za su sa maka gidan sauro a windonka, taganka ba, da ƙofofinka ba, a kula maka, a saya maka shelters a baka ba, gwamnati ba ta iya ba. Su gole ne a taimaka wa gwamnati, a fito a taimaka, a haɗa hannu da gwiwa. Gwamnati ta yi ƙoƙari ta kawo wannan magani, da magani yana da mungon tsada ba kamar chloroquine da muke amfani da shi da ba ne, wannan maganin ya kai 1,000 da wani abu, wani wajen ma 800, wani 1,400. Ya dan tsada kadan, wasu sun bayar har aka zo aka bar bayarwa. To zazzabin cizon sauron ta kawo rashin kuɗi a Najeriya kamar biliyan 132 ake rasawa kowane shekara saboda zazzabin cizon sauro. Wani ke zuwa makaranta na zuwa asibiti sai karban magani, wahalan zuwa ka je kai test kai dawo, barin aiki, barin zuwa gona, barin zuwa makaranta, in ka hada duka wannan abun yana sa mana ƙara mana talauci ne a ƙasar nan. Zazzabin cizon sauro ta zama mana matsala. Gwamnatin tarayya kuma ta ta kokarin ta ga ana kula ga an yake ta an yadda ita wato elimination, mun bar control yanzu an kokari gaskiya wajen yaki da don bankin duniya ta zo ta tallafa. Wasu jama'a masu ba da gidan sauro irin su son masu waye su dan su Gawan Foundation da sauransu wanda suka kawo gudumawa na kokarin maganin takula abin gidan sauron nan. Wato abin da sai ga aka matsa da gidan sauron nan ko yana rage zazzabin cizon sauro kashi 30 a cikin 100 idan mutum yana amfani da ita. Kuma sauron kuma kaga ai da kyau kenan, tunda dai ba sai kai wani abu ba, kuma gidan sauron na shekara 4 za a amfani da ita, za a wanke ta, a shanya ta a gindin bishiya mai barana ba, kuma za ka wanke su 22 wannan sabon gidan sauro da aka bayar wanda yake mai ingancin nan. To a hotel ne kaga za a yi amfani da ita. To mutane sai da cizon sauro ya dame su tukunna, kaga sun kuma suna gudu kuma suna zuwa neman magani, a ta shan wahala a ji asibiti a kwanta ana ta neman magani. To kuma shine gwamnatin tarayya ta ware wannan rana da kuma majalisar ɗinkin duniya na kiwon lafiya suka ware ranar 25 ga wata a faɗakarwa mutane menene zazzabin cizon sauro, kafafen labarai duka su fito a bada fifiko ma jama'a, ce duk abin da kuke gani yanzu
Allah ta ba mu sa'a mai sama, Allah ta taimaka. ce mu amin.
To kada kuma amince wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Yahaya Abubakar Malamfashi.
To,
yace wai me yasa ne ciwon hawan jini yayi yawa a Najeriya ne? Haka yana da alaka ne da matsalolin da jama'a suke ciki ko kuwa?
To akwai abubuwa da ke kawo wannan ciwon Hajiya, ciwon hawan jini. Na farko inda yaje yace abubuwa yanayin da mutane ke ciki. To damuwa da sauransu. To kuma irin abubuwan da muke ci yanzu kin san da muna cin irin abubuwa kamar masu kamar su ganye da sauransu duk mun canza yanda muke cin abubuwa.
Masu lafiya dai.
Masu lafiya na da da muke ci. Yanzu yawancin mu in mutum ya so dan samu abin hannunsa sai ya canza bai son ya ci irin su dawa da sauransu. Saboda haka duk yanda muke canza abubuwa shike kawo wannan. To kuma akwai dan su mu kuma banda wannan akwai dan da su wadanda suka gaji wannan ciwon.
Amma
wani wahala ne da canza yanayin abubuwan da kike canza a kasan shike kawo wannan.
To kaman batun cin abinci din nan an mutun ya canja yanayin cin abincin shi kaman ya rage cin maiƙo da sauran su zai samu sauki?
Eh mutun ya daina wannan kuma kaman mutun kuma kaman yanda muke magana kwanakin ba mutun na da ciki da yawa duk wannan yana kawo shi ga canza abincin da kake ci ka rage kiba ka motsa jiki a rage cin abubuwa masu gishiri da yawa. To duk waɗannan sukan taimaka ya rage ciwon hawan jini din Hajiya.
To ana iya warkar da ciwon hawan jini kwata-kwata ko kuwa in dai ta kamu sai dai mutum ya ci shan magani har yara.
To akwai dan su Hajiya dan suke samun ciwon hawan jini domin wani abu.
Domin wata cuta.
Domin wata cuta. To aka warkar da wannan cutar to wannan ana warkar da shi. To akwai dan su da ciwon hawan jinin kawai wannan sai su ci shan magani iya rayuwarsu. Akwai wadan su suna da hawan jini domin sun kiba ne da ba su motsa jiki. In suka rage kiba suna motsa jiki to shi ba sai sun sha magani kuma ba. Amma yawanci wadanda suke da irin wannan ciwon dole su yi ta shan magani kowane lokaci.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita, lokaci ya fara daga mana hannu, saboda haka an za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu ko a madadin
Dr. Ladan
Zummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya.
To yanzu kuma sai labarai a takaice. Mabiya addinin Krista da ke Masar, musamman ‘yan ɗariƙar Kofti da na Katolika, sun takatar da dukkan wasu ayyukan cocinsu daga yanzu har ƙarshen wannan watan. Hakan ko ya biyo bayan barazanar da suke fuskanta ne game da tsaro, sai dai jami’an cocin ba su ba da bayanin wanda ya ba da wannan shawarar ba, ko kuma cikakken bayani game da ainihin wannan barazana. Sai dai kuma kungiyar nan ta IS ta yi barazanar ci gaba da kai hari ga mabiya addinin Krista da ke kasar ta Masar bayan ta ɗauki alhakin kai wato kashe mutane 28 lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa wurin ibadarsu da ke tsakiyar birnin Masar a cikin watan Mayu da ta gabata. Dubban 'yan kasar Habasha ne da ke zaune kasar Saudi Arabia suke cikin halin kila wakala bayan an ba su umarnin su bar kasar zuwa kasarsu ta haihuwa. To a ranar 29 ga watan Maris na kasar ta Saudi Arabia ta kaddamar da kamfe mai taken kasar da ba a karya doka, kuma da wannan ne ta baiwa daukacin bakin hauren da ke cikinta da su tarkata ya nasu ya nasu su san inda dare ya musu a cikin kwanaki 90. Har yanzu dai shugaban Amurka Donald Trump bai yi alkawarin canja shawarar janye Amurka daga cikin yarjejeniyar nan ta Paris ba, wadda ke nasaba da canjin yanayi. Wannan lamari dai ya zama wani abu ne da aka ganshi bambar kwai, domin ko wannan shine karonsa na farko da ya kai ziyara a kasar Paris a jiya Alhamis, ganin cewa shugaban Amurka da takwarar aikinsa na Faransa ba su cimma matsaya ba akan batutuwan da suka danganci canjin yanayi da kasuwanci, yasa suka mayar da hankulansu akan batutuwa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu, sai kuma da hantsi za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu kafin mu sallama da ku. Muna taya Muhammad wato Muhammadu Maruf Sani Ayawa, wanda kuma wato wanda aka sani da jariri da amaryarsa Zainatu Tanko Aushe, wanda yake za ya aure su gobe idan Allah ya kai mu daga kwanta gora. Sai kuma wato muna taya Alhaji Garba Abdullahi Wase da Muhammadu Tasiru Zakari da za ya aure yayan su gobe idan Allah ya kai mu. Baba Yakubu Makiri ne nake sallama, a huta lafiya.